Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Wasu sauraro, assalamu alaikum da fatan abun lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 29 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba Makeri da kanin labarai.
To Ibrahim, ana sa ran isar wata tawagar manyan jami'an Hamas a Al-Qahira a yau Juma'a, inda za su bada haɗin gwiwa ga shawarar Misra ta zaman lafiya domin kawo ƙarshen yaki tsakanin Hamas da Isra'ila. Rasha ta kaddamar da jerin hare-haren makamai masu linzami kan garuruwa na Ukraine a yau Juma'a, inda ta kashe akalla mutane 13 kana ta jikata wasu 18. An tsige wasu shugabanni 3 na wani kamfanin jirage da tsaron sama na kasar China daga cikin manyan 'yan siyasa masu ba da shawara ga jam'iyyar kwaminisancin kasar.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji ci gaban bitar da muke yi na wasu daga cikin manyan al'amuran da suka faru a shekara ta 2023 mai shuɗewa daga sassa daban-daban, inda yau za mu kaɗa jamhuriyar Nijar.
Allah sa haka shi ne yafi alheri a cikin al'umma gaba daya. Cutar da ake wa ƙasa da abubuwan da ake munana, muna fatan su za a zo a gyara komai mu samu sabon lumfashi.
Za kuma a ji kashi na ƙarshe na wata hira kan makomar hukumar kwastam ta Najeriya. Kamar kowane yammacin ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. Inda yau shirin zai kammala bitar manyan al'amuran da suka faru a shekara mai shuɗewa. Sannan za a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken wato labarai kashin farko mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Ana sa ran isar wata tawagar manyan jami'an Hamas a Al-Qahira a yau Juma'a, inda za su ba da haɗin kai ga shawarar Misra ta zaman lafiya domin kawo ƙarshen yaki tsakanin Hamas da Isra'ila. Shirin zaman lafiyar na Misra mai mataki 3 ya kira ga sakin mutane da Hamas ta yi garkuwa da su tun ranar 7 ga watan Oktoba, lokacin da Hamas ɗin ta kai hari akan Isra'ila da kuma sakin fursunonin Falasɗinawa da ke hannun Isra'ila. Kana a tsagaita wuta da zai kawo ƙarshen yakin da kuma kafa gwamnatin Falasɗinawa ta masana da za su tafiyar da ƙasar. Hamas da ƙungiyar jihadin Isra'ila, wato jihadin Islama, sun samu ƙudirin zaman lafiyar tun makon da ya gabata a cewar rahotanni. Ita ma ƙungiyar jihadin Islaman tana yaƙi ne da Isra'ila. Sai dai sojojin Isra'ila sun ci gaba da kai farmaki ta sama da ƙasa don auna Hamas a arewa da tsakiya da kuma kudancin Gaza a yau Juma'a. Mazauna unguwannin Nusrat da Magazi sun ce unguwannin sun sha ruwan bama-bamai a tsakiyar Gaza, inda 'yan gudun hijira suke zaune. An kuma tafka ƙazamin faɗa a sansanin 'yan gudun hijiran a Bureji. Rasha ta kaddamar da jerin hare-haren makamai masu linzami a kan garuruwan Ukraine a yau Juma'a, inda ta kashe akalla mutane 13 ta kuma jikata 18 a cewar jami'an Ukraine. Sai dai hukumomi sun ce adadin waɗanda suka mutu ka iya ƙaruwa. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya wallafa a shafinsa na dandalin X da aka sani a baya da Twitter, yana mai cewa yau Rasha kusan ta yi amfani da dukkanin nau'ukan makamanta masu linzami da jirage marasa matuƙa da sauran muggan makamai. Ta harba makami mai linzami kimanin 110 a kan Ukraine, kana galibi an harba su ne ta ƙasa. Zelensky ya ce wani asibitin masu juna biyu na cikin wurare da hare-haren Rashan suka auna. Saura kuma sun auna gine-ginen makarantu da manyan kasuwannin zamani, gine-ginen benayen zaman jama'a da wasu gidaje na masu zaman kansu. Garuruwan da Rasha ta taɓa a cewar saƙon Zelensky sun haɗa ne da Kyiv da Lviv da Odessa da Dnipro da Kharkiv da kuma Zaporizhia.
To, an jima kaɗan Baba Makeri zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda za a ji bitar wasu daga cikin manyan al'amuran da suka faru a ƙasar. A cigaba da bitar da muke kawo muku na al'amuran shekara mai shuɗewa daga wurare da kuma sassa daban-daban. Silabar ma gare ka.
Juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan Yulin 2023 na kan gaba a jerin muhimman abubuwan da suka wakana a Niger a tsawon shekarar da ta gabata, musamman kasancewar abin ya faru ne cikin wani yanayin bazata, wato a daidai lokacin da kasar ke shan yabo daga kasashen duniya sakamakon lura da alamomin dorewar demokradiyya. Sahanin Muhammadu ɗaya ne daga cikin na hannun dama hanɓararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum.
Alƙalmai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tabbatar da cewa da Niger a wannan shekara 2024 za ta samu karuwar tattalin arzikin ƙasa. To amma
Komandan rundunar dogarawan fadar shugaban ƙasa Janar Abdurrahman Tani ne ya jagoranci juyin mulkin kafin daga bisani ya samu haɗin kan shugabannin rundunar mayakan ƙasar ta Niger, inda suka kafa Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP. Alhaji Salisu Amadu na daga cikin 'yan farar hular da suka yi na'am da juyin mulkin.
Allah sa haka shi ne mafi alheri a cikin al'umma gaba ɗaya. Cutar da ake wa ƙasa da abubuwan da ake murna, muna fatan su za a zo a gyara komai mu samu sabon numfashi.
Shugabannin ƙasashen yammacin Afirka mambobin CEDEAO da IOMOA sun kira taron gaugawa a ranar 30 ga watan Yuli a Abuja, wanda a ƙarshen sa suka yi Allah wadai da juyin mulkin. Sannan suka ɗaka ba wa Nijar jerin takunkumi, ciki har da rufe iyakoki da katse wutar lantarki da kamuwar kuɗaɗe da kadarorin ƙasar a bankin bankuna na BCAO. Sannan suka buƙaci a mayar da shugaba Bazoum kan kujerarsa ko kuma ECOWAS da ya amfani da ƙarfin soja, lamarin da ya haddasa takun saka tsakanin ƙungiyar da sojojin juyin mulkin na Nijar, wanda har ma ya shafi hulɗa da manyan ƙasashen duniya. Masani akan harkokin diplomasiya Mustafa Abdullahi ya yi sharhi kan wannan dambarwa.
Niger ta yi tasiri sosai a wajen diplomasiya, musamman ma'amala tsakanin Niger da Faransa, Niger da European Union, koko da ƙasa Amurka da wasu ƙasashe ma daban.
A sanarwar farko da suka bayar, sojojin sun ayyana matsalolin tsaro a sahun gaban dalilan kifar da gwamnati. To, ko an sami sauyi a wannan fanni watanni biyar bayan da soja suka ɓace madafun ikon ƙasa? Abdurrahman Alkasim mai sharhi ne kan lamuran tsaro.
Tabbas 'yan satuttuka na farko an ga 'yan wahalhalu da aka sha a rika samun kai hare-hare nan da can, kuma duk da ke daga baya an ga inda abubuwan suka koma suka dimke. Sabon fasali na kare ƙasa ya bayyana, wanda su sojojin suke zuwa suna kai hari, kai hamma suna kai dauki. To kaga wannan wani ci gaba ne.
Darewar sojojin CNSP akan karaga ta bada damar korar jakadan Faransa, haka kuma aka tilasta mata kwashe sojojin da ta girke a Niger shekara da shekaru da sunan yaki da ta'addanci, yayin da aka kori jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya. Kamar yadda dangantaka ta yi tsami a tsakanin ƙasar da makwabta, matsalar da ƙwararru ke ganin wajibi ne hukumomin mulkin soja su gaggauta magancewa.
Ya kamata a samu ƙwararri na diplomasiya wanda za su ba gwamnati shawara na yadda za a yi a samu a ciwo kan wannan matsala. Kan ECOWAS, kan Niger, kan ko African Union, ya kamata kowa ya kawo nashi gudunmuwa. Bata kamata ba a tsaya position guda kaka wannan jikadodi da aka kora a ce duka sun dawo. Ka san ba kyau ƙasa a ce ta kamarin suna, don ƙarin soji shi kadai bai isa ba, dole ne sai an gama da diplomasiya.
Haka shi ma mai fashin baki kan sha'anin tsaro ke da irin wannan tunani, saboda haka ya shawarci hukumomin mulkin soja su bi dukkan hanyoyin da za su taimaka Niger ta fita daga halin kadaicin da ta tsinci kanta ciki.
Ko kana da kyawu ka kara da wanka, in aka janye wannan takunkuma wasu abuwa ne masu muhimmanci, kuma za a sake ganin wani sabon ci gaba bisa magana tsaro da ma tattalin arziki da sauransu. Kuma ita ce magana ta shirya taruka na ƙasa na al'umma wanda ya kamata su ba da fasalin da ita gwamnati rukun ƙwarya za ta ɗauka, saboda wasu abubuwa ne na siyasa kuma wanda za su taimakawa su kwantar da hankalin al'umma su ga an kama turba ta maido ƙasa bisa hanyar demokradiya kuma da alaƙar ƙasa da sauran ƙasashen duniya.
Daukan matakan yaƙi da tsaron rayuwar da ta samo tushe daga takunkuman sai da yawo wani bangare ne na abubuwan da ƴan ƙasa ke fatan majalisar CNSP ta baiwa kulawar musamman a shekarar nan ta 2024 ba idan sauran bukatun da suka shafi ci gaban al'umma wacce yake jiran ganin yaƙi da cin hanci ya kankama. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Babu Makeri da cigaban labaran duniya.
An tsige wasu shugabanni uku a wani kamfanin jiragen sama da na tsaro na kasar China, cikin manyan 'yan siyasa masu ba da shawara a jam'iyyar kwaminsancin kasar, yayin da Beijing take kokarin yin waje da wasu manyan mutane daga harkoki masu alaka da sojan China, inji kamfanin dillancin labarai na Xinhua a jiya Alhamis. Tsige mutanen daga harkokin soja wani bangare ne na yunkurin shugaban China Xi Jinping na yaki da cin hanci da rashawa, wanda ya kai ga tsike manyan kwamandojin soja daga mukamansu da kuma fuskantar binciken cin hanci da rashawa. Sai dai masana na kallon wannan yaki da cin hanci da rashawa a matsayin wata hanya da shi ke bi wurin yin waje da abokan adawa da yake kallon su a matsayin barazana ga mulkin su. Masu sharhin sun ce jirin tsigewar na baya-bayan nan ya nuna akwai gagarumin cin hanci da rashawa a sashen tsaron China, kuma hakan ka iya shafan karfin sojin China da na wurin yin yaki.
A gaida Babu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Kamar yadda ba a rasa sani ba, kwanan nan babban jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kwastam ta Najeriya Alhaji Abdullahi Aliyu Maiwada, wanda ya zo nan Amurka wani ɗan kwas, ya ziyarci ofishinmu da ke birnin Washington DC, inda muka yi hira da shi kan batutuwa da dama da suka shafi hukumar ta kwastam. A ya ƙarashin wannan hirar, na tambaye shi inda aka kwana kan batun zamanantar da tsarin aikin hukumar don jaddada gaskiya da inganci, sai ya ce.
So a bisa wannan dalili ne yasa na farko da kwa abubuwa da yawa da an fara yi, yanzu ɗaurawa za a kai, misali yanzu scanner, muna kiran scanning non-intrusive inspection. Idan kaya za su shigo, muna da su da sun mutu scanner tsanan sun daina aiki, amma yanzu mun kawo an saka a Tinkan, an saka a Papa, an saka a Port Harcourt. So wannan kaga is part of wannan automation din. Da kwai issue na geospatial unit. Geospatial unit din nan shi ana son a kawo wannan, an kawo unit din amma ana so a haɓaka abubuwan da za a yi domin a samu abin da ake amfani satellite images wajen lura da abubuwan da suke faruwa a bodojinmu gaba daya. Wannan kenan. Da kwai issue na in ka zo a magana technology, zaka ga yanzu mun samu sabuwar doka. In baka manta ba, dokar da muke amfani da ita shekarar ta kusan tunda wani abu sai kwanan nan kafin wancan shugaban ƙasa ya zo aka yi sanin mana sabon doka. A wannan dokar an ba mu dama domin amfani da wannan technology, an kawo wannan sababbin innovations a cikin wannan sabon dokar tamu. Yanzu sunanta Nigeria Custom Service Act 2023, da sunanta Custom and Excise Management Act 2004, amma tun na 1958 da shi muke amfani.
To yanzu misali idan aka zo da kaya daga kasar waje, misali aka tantance a ko Lagos ko wani waje haka, aka shigo da shi abinda kuke kira ko dry port, tashar kan tudu ko wani abu haka, yawa kukan kuma biyo kayan ku bincika ko an ta wajen shigowa an ɗayin wata dabara kan hanya, koko dai in har aka baro Lagos aka zo Kaduna shikenan an yi komai?
Da kwai abu biyu sau da kakka cakuɗa abubuwan, da kwai abinda ake kira fast track, da kwai kuma magana dry port. Shi fast track idan ka kawo kaya ba za a yi inspecting a cikin port ba, kawai za a kai shi terminal ɗinka, ana kiransa bonded terminal. Ita wannan bonded terminal is under bond, zaka biya wani kudi in case wata rana baka biya harajin ka ba so sai a bi owner's premises a inda kake sai a tura PCA ana kiran post clearance audit anan wurin za examination a komai a duba kaga an rage cinkoso a cikin tashoshin jirgin ruwan na farko kenan da kai kuma shi kuma dry ports shi kuma dry ports kaga shi wannan kayan zaka kawo su ne on transaya za a escorting kayan a kawo shi kuma dry port dama tun daga lokacin da ka saka kaya kace zaka kawo destination din kayan kamata ya zama a dry port so in sun zo seaport ko bude shi ba za a yi ba directly zai taho bill of lading zai nuna cewa Kaduna inland dry port ko kuma Kano inland dry port so shine bambancin dry port da fast track so amma ana samun akan samu gurbatattun mutane suna amfani da wani zubin wannan bonded terminal din bance dry port din ba amma bonded terminal sukan yi amfani da shi domin shigo da channeling din haramtaccen kaya misali mutum sai ya ce ai kaza da kaza da kaza na so amma in ka je ka duwa sai ga B misali ya ce A so sai ka ga B a cikin wannan kaya to ana samun wannan abu so a irin wannan an samu za iya kwace license ɗinka a rufe wannan bandan terminal a sealing din shi so ana samun wannan
wato kenan kayan da aka zo da shi daga kasar waje misali da ba a duba ba a Lagos hukumar ku ta kan duba misali a Kaduna in dry port din
ko
bandan terminal
a Kaduna ai so shi wannan bandan terminal is under bond so dama in kai amfanin bond din shine dama da kai kudade za ka karba aje a banki as guarantee idan kai mistake misali ka haraji ko ka cuci gwamnati sai gwamnati sai retrieving kudinta shine dalilin wannan bond din so amma ana samun gurbatattun mutane me kun sai amfani da daman domin habaka kasuwanci kaya su ringa fita suna shiga daga port sai su amfani wannan dama da kai kuma wani abu da ma ban gaya ma ba kwanan nan controller general ya nada sabon committee domin a yi da congestion port muna da containoni da wayansu sun fushe kara 7 8 10 a wannan port
inda muka yi kusan shiga kenan ci gaba ka bana
so a an yi nada wannan committee din ana son a yi da congestion wannan port space su kuma kwanan nan insha Allah za a yi ai overtime cargoes duka za a yi deletion sabon doka mu ta ba da dama sai an yi kai kotu an yi condemning kayan nan an yi condemning kayan nan sannan kuma za a zo a fitar da su a jarida ta jarida taka sannan a yi shi a gidan TV sannan kuma a saka a website wannan kafin sannan sai a zo a auction din wayannan kaya
wato kenan sai an tabbatar ba wanda ifito yace kaya kaza kafin ayi gwanjen shi
in kai in mutun ya fito za a saka shi je biya wannan demurrage din da ake bin shi in ya biya wannan kudi sannan sai ya zo ya biya haraji kuma da ake biya dauki kayan shi
Alhaji Abdullahi Aliyu mai wada kenan babban jami'in hulɗa da jama'a na hukumar Custom ta Najeriya ke bayanin wato shirye-shiryen inganta wannan hukuma a lokacin da ya kama da ziyara a birnin Washington DC. Wannan shirin da yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kamar yadda aka sani akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka da yaushe ake so ana iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba
jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dora ne kan bitar da muke yi kan muhimman batutuwan da suka faru a shekarar dan ta 2023 mai karewa. Amma kun ji mun tsaya ne a watan Mayu. Hakan na nufin za mu tashi a watan Yuni. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani. Sunana Mahmud Dalo. Madalla. To a watan Yunin wannan shekara mai karewa ne aka fara tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump da laifin rike wasu takardun sirrin kasa masu mahimmanci wadanda ake zargin ya diba a lokacin da zai bar fadar White House bayan faduwa zabe tuhume 37 da aka yi masa na zargin Trump da yin sakaci da waɗannan mahimman takardu wadanda ya aje su a gidansa na Mar-a-Lago dake jihar Florida Trump wanda yake neman tsayawa takarar shugaban kasa a baɗi ya ce ba shi da laifi kan tuhume-tuhumen da ake masa
This is called election interference and yet another attempt to rig and steal a presidential election
yace wannan shine ake kira katsalandin a harkar zabe kuma wannan wani yunkuri ne na yin magudin zabe da aka so a sake da bita da kullun siyasa kai ka ce tamkar muna ƙasa ce da ke ƙarƙashin mulkin kwaminisanci. Masu shigar da ƙarari sun ce Trump ya ɗauki takardun da yawansu ya kai kusan 300. Ya fita da su daga fadar ta White House bayan da ya faɗi zaɓe. Daga cikin takardun akwai waɗanda aka ajiye su a wani ɗakin taro da jama'a ke shiga, sai kuma a wani banɗaki da kuma ɗakin kwanan Trump. Shi ma dai shugaba Biden an samu makamantan waɗannan takardun sirri a gidansa da ofishinsa, amma kuma rahotanni sun ce fadar White House ba ta yi wata ba ta bada haɗin kai a binciken da aka kaddamar. Shi dai Trump an zargi shi da yunkurin ɓoye takardun da kokarin kin bada haɗin kai ga jami'an tsaron da ke binciken lamarin. A dai cikin watan Yuni ne har ila yau wasu mutane biyar suka mutu a wani jirgi mai nutso a teku, yayin da suke kan hanyar su ta kaiwa ga burbushin jirgin nan na Titanic, wanda ya hatsari sama da shekaru 100 da suka gabata. Bayan da kwashe kwanaki ana bincike kan lamarin, hukumomin Amurka sun sanar da cewa jirgin ya tarwatse ne ya kuma kashe baki ɗin mutanen da ke cikinsa. To a watan Yuli ne kuma a karan farko tun bayan shekarar 1980, ƙungiyar jaruman masana'antar shirya fina-finai ta Hollywood ta tsunduma yajin aiki, bayan da aka gaza cimma matsaya tsakanin jaruman da kamfanonin shirya fina-finai da masu manhajojin da ake biya a kallifin. Wannan mataki ya dakatar da harkokin shirya fina-finai a sassan masana'antar ta Hollywood da dama. To idan yanzu kuka riski wannan shiri, muna bitar muhimman batutuwan da suka faru ne a Amurka a wannan shekara ta 2023 mai karewa. To a watan Agustan wannan shekara ne kuma wata kotu a ƙaramin hukumar Fulton da ke jihar Georgia ta tuhumi tsohon shugaban Amurka Donald Trump da wasu mukarrabansa 18 kan laifin yunkurin sauya faɗuwar da ya yi a zaben 2020. Yanzu Trump na fuskantar tuhume-tuhume 91 a shari'o'i 4 a yankunan Amurka 4, 2 a kotunan tarayya, 2 a matakan jiha. A kuma ranar 24 ga watan Agusta, Trump ɗin ya miƙa kansa ga gidan yarin Fulton, inda aka ɗauki bayanansa aka kuma ba da belinsa daga baya. Trump a wancan lokacin kenan yake cewa suna ta ɓullo mana ta hanyoyi daban-daban, duk a yunkurin ganin sun hana mu cimma burinmu da kuma hana al'ummar Amurka ta bayyana zaɓinta. Wannan shi ake kira yin katsalandan a harkar zaɓe, kuma sun zaki. To a ranar 23 ga watan Agusta ne kuma 'yan takarar da ke neman tikitin tsayawa jam'iyyar Republican takarar shugaban ƙasa su 8 suka yi muhawararsu ta farko a Milwaukee da ke jihar Wisconsin. A kuma ranar 12 ga watan Satumba, kakakin majalisar wakilan Amurka a wancan lokacin, wato Kevin McCarthy, ya sanar da shirin kaddamar da binciken shirin tsige shugaba Joe Biden kan zargin amfana da ya yi da wasu harkokin kasuwancin ɗansa a ƙasashen waje. A ranar 22 ga watan na Satumba, aka tuhumi Sanata Bob Menendez na jam'iyyar Democrat da ke wakiltar jihar New Jersey kan aikata laifuka masu nasaba da cin hanci da rashawa, lamarin da ya sa har ya rasa kujerarsa. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Amurka Chuck Schumer kenan a lokacin ganiyar ta kaddama yake cewa, na ji takaici, na kuma damu matuƙa da na karanta laifukan da aka tuhumi Menendez a kai. To kwanaki kaɗan kuma bayan badaƙalar Menendez ne a watan na Satumba, Sanata Dianne Feinstein, mace ta farko da ta fi daɗewa a majalisar dattawan Amurka, ta rasu. Feinstein ta wakilci jihar California ne a majalisar ta dattawa. Shugaba Joe Biden kenan a lokacin miƙa saƙon ta'aziyyarsa yake cewa, Sanata Feinstein mata ce jajirtacciya, kuma kodayaushe burinta shi ne ta yi wa al'ummar jihar California aiki. A farkon watan Oktoba ne kuma aka sauke shugaban majalisar wakilan Amurka Kevin McCarthy daga mukaminsa kan abin da 'yan Republican suka kira haɗa kai da ya yi da fadar shugaban Amurka da kuma gazawa da ya yi wajen share musu hawaye kan bukatunsu. Steve Womack kenan da ya jagoranci kada ƙuri'ar tsige McCarthy yake cewa, yanzu kujerar kakakin majalisar wakilan Amurka babu kowa a kai. Idan ne za a tuna a makon da ya gabata, mun bayyana muku cewa a watan Janairu aka zaɓi McCarthy a matsayin kakakin majalisar ta wakilai bayan da aka yi ta kairuwa rana. A halin yanzu dai Mike Johnson aka zaɓa a matsayin wanda ya maye gurbin McCarthy. To a watan Nuwamba ne kuma uwar gidan tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter, wato Rosalynn Carter, ta rasu shekarunta 96. Masu sauraro, duka abin da ya sauka kenan a shirin duniyar Amurka na wannan makon, inda muka kawo muku bitar wasu daga cikin muhimman batutuwan da suka faru a shekarar nan a Amurka. Wannan kuma shine kashi na ƙarshe. yanzu a madadin Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a sabo shekara idan Allah ya kai mu.
To kai da Abban Nabil, yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email.
Saƙonmu na farko saƙon haɗin gwiwa ne daga Babandi Mamman Bande tare da Ali Sarkin Yaƙin Nima da Amadu Mamman Bande tare da Tasi'u Anguwar Tudu. Suka ce fatan alkhairi ga ma'aikatan VOA Hausa. Rufe kasuwanni 11 saboda matsalar tsaro da gwamnatin jihar Zamfara ta yi. Hakan ya yi daidai, muna fatan hakan ya zama silar kawo zaman lafiya. Sannan ya kamata gwamnati ta sama wa al'ummar jihar abin da zai maye musu gurbin hana su yin kasuwanci. Sai saƙon Abubakar Kawu Girgir ya ce janye takunkumi da ƙasar Benin ta yi wa jamhuriyar Nijar bayan sanya mata takunkumi musamman a ɓangaren tashoshin ruwa. Hakan ya yi daidai kuma abin ayaba ne ganin irin halin da al'ummar Nijar ke ciki da kuma suke fuskanta sakamakon takunkumin da aka ƙaƙaba musu. Saƙon Malam Usain Dangwata Karasuwa da Baba Gana Alhaji Nuciya wacce kalda Ado Salati Goma ga Annabin Rijau suka ce gaskiya muna lale maraba da wannan matakin da wasu 'yan majalisar Najeriya suka gabatar a majalisa na fara amfani da kudaden ƙasar China a ƙasar mu Najeriya, ganin yadda kudaden ƙasar Amurka wani lokaci ake neman su ruwa a jallo kuma farashin su a kullun hauhawa yake yi. Da fatan Allah ya sa wannan lamari ya dore, ko wasu 'yan uwanmu 'yan kasuwa za su samu sauki a harkokinsu na yau da kullum. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Ango Malamin Makaranta Yawuri da Malam Umaru Kamba Yawuri. Suka ce muna kira ga 'yan kasuwa a Najeriya da su tausaya wa talakawa su sauke farashin kayan masarufi, saboda kowaye tausaya wani to Allah ma zai tausaya masa. To mun gode masu sauraron mu, ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman fa a taƙaice.
To Ibrahim a taƙaice, kamfanin Toymaker mai aikewa da kayayyakin zuwa ƙasashen waje ta tekun da jiragen da kuma kaya na Tonka da ke jigilan kayan Walmart da ma wasu kamfanonin sayar da kaya ya fara ɗaukar sabuwar hanya daga mashigin teku na Suez Canal biyo bayan hare-hare da 'yan bandiga ke kaiwa jiragen ruwa a tekun Bahar Maliya. Masu aikewa da kaya kamar IKEA, Home Depot, Amazon da sauran masu sayar da kaya a faɗin duniya sun fara ɗaukar wannan mataki tun lokacin da kasuwancinsu ya fara fuskantar koma baya wurin aikewa da kaya tun lokacin da cutar COVID-19 ta bijiro, wadda ta jefa harkan aikewa da kaya cikin babbar matsala, in ji majiyoyin masana'antar aikin kayan. Kamfanin Basic Fan da ke zaune a Florida ya saba aikewa da kaya ta 'yar tsada da yake ɗaukowa daga China zuwa Turai ta mashigin tekun na Suez Canal. Mafi sauri kenan wurin aikewa da kaya, in ji shugaban kamfanin Jar Freeman wanda ke zaune a Hong Kong kenan a tattaunawa da aka yi da shi ta wayar ho. Kashi ɗaya cikin uku na jiragen da kun kayan kasuwanci suna amfani ne da wannan hanya, kana sun yanzu sun sauya hanya zuwa kudancin Afirka, wanda zai dora ƙarin bashi na dala miliyan ɗaya na kuɗin mai akan kowace jigila da za a yi daga Asiya zuwa arewacin Turai. Hare-haren makamai masu linzami da jirage marasa matuka na Houthi na ƙasar Yemen a tekun Bahar Maliya domin nuna goyon baya ga ƙungiyar Hamas ta Falastinawa da ke yaki da Isra'ila a Gaza sun sauya baki ɗayan tsarin aikewa da kaya a faɗin duniya.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Leis Gresham da kuma engineer mu na yanzu, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.